الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a a yau muna 26 ga watan Rajab hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1444 wanda ya dace ma 17 ga watan 2 shekara ta 2023 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Ash-Shaykhul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na kamar ni wai dangane da irada ta Ubangiji mai girma da daukaka in aka ce irada shine nufi cewa nufi na Allah subhanahu wa ta'ala kala biyu ne akwai iradatullahi shar'iyya addiniya nufin Allah subhanahu wa ta'ala a shar'ance a addinance sannan kuma akwai iradatullahi al-kauniyya al-qadariyya nufin Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake kasantacce wanda ya kaddara to bambanci tsakanin su kala biyu ne kai imamin ce yana magana da Allah kasancewar ita iradatullahi shar'iyya addiniya nufin Allah a shar'ance a addinance baya kasancewa sai akan abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake so yake kauna an gane ko misali irin waɗannan abubuwa da Allah ya nufaci mu da su ya shar'anta mana na ibadu salla azimi zakka haji sadar da zumunta da'a ga mahaifa kyautatawa ga makwabta da mabukata da sauran ayyuka na ibada wannan duka nihi ne na Allah a shar'anci a addinanci an gane ko don haka ita bata kasancewa sai akan abinda Allah yake so yake kauna amma shi ita ko irada ta Allah nufi na Allah wanda yake a kasance wanda ya kaddara yana kasancewa akan abin da yake so da abin da baya so yanzu misali dukkan ayyuka na sabo ka dauka tun daga shirka kafirci munafirci riya shan giya zina kwace sata kisan kai da sauransu dukkan waɗannan nifi ne na Allah subhanahu wa ta'ala shi ya kaddara. Amma kaga abubuwa ne wanda Allah baya su baya kauna, amma shi ya kaddara saboda wasu hikimomi nashi. Wannan kenan bambanci na hurku. Kenan ita irada shar'iyya diniya bata kasancewa sai akan abinda Allah yake so. Ita kuma irada kauniya kadariya tana kasancewa akan abinda Allah yake so da ma abinda baya so. Bambancin su na biyu, ita irada diniya shar'iyya ita ba dole bane ta kasance, wanda Allah ya masa dace ta kasance, wanda Allah ya tabbata da shi kuma ta kasancewa. Yanzu misali, Allah ya shar'anta, ya yi nifi, ya shar'anta cewa a bauta masa, a kaɗaita shi da bauta a bi dokokinsa. To amma ai ba kowa ba yake bin dokokin Allah subhanahu wa ta'ala, ba kowa ba yake kaɗaita shi da bauta sai wanda Allah ya masa dace. To amma ita irada kauniya kadariya, wannan ita kuma ban makawa sai ta kasance, abu ne Allah ya riga ya kaddara, ban makawa duk yadda za a yi sai ya kasance. Misali, wanda Allah ya kaddara masa tabewa da halaka, dole ne sai ya kauce, ba yadda za a yi. To dan haka wannan shine a takaice kadan daga cikin bambanci tsakanin su. Duk kusan tafe suke da su al-ayatul shar'iyya addiniya da al-ayatul kauniyya qadariyya, duka bambancin kusan daya ne. Na'am. Wai misali, idan aka dago daga ruku'u, mamu zai iya hada tsakanin sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu, ko kuma iya abinda zai fada rabbana wa lakal hamdu. Su malikiya su ne suka tafi akan cewa limami iya abinda zai fada sami Allahu liman hamidahu, ba zai ce rabbana wa lakal hamdu. Shi kuwa mamu ba zai ce sami Allahu liman hamidahu, iya abinda zai fada rabbana wa lakal hamdu ko allahumma rabbana wa lakal hamdu. To amma nassi na hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar da liman da mamu kowanne daga cikin su yakan hada tsakanin waɗannan zikiri guda biyu. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a matsayin shi na limami, idan ya dago daga ruku'u yakan fada sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu, har ma yakan zarce da wata addu'a, mil as samawati wa mil al ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama shi'ita min shay'in ba'd ahla as sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al abd wa kulluna lakal abd allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. To haka shi ma mamu babu dalilin da ya nuna cewa ba zai hada tsakaninsu. Asali kamar yadda limami yake hadawa, to shi ma mamu zai hada. Su malikiya sun tafi akan hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada, idza qala li imamu sami Allahu liman hamidahu faqulu rabbana wa lakal hamdu. Manzon Allah yace idan limami yace sami Allahu liman hamidahu, to kuma mu ku ce rabbana wa lakal hamdu. Da suka kalli wannan hadisi suka ce an kasa an raba, kowa an bashi iya kasansa. Shi limami iya abinda zai fada sami Allahu liman hamidahu, shi kuma mamu iya abinda zai fada rabbana wa lakal hamdu. To sai dai dalilai sun tabbatar da limami da mamu sukan hada tsakanin waɗannan zikiri guda biyu, kamar yadda Ibn Rushd Allah ya ji kansa ya dan tsawaita bayani akan wannan mas'ala a cikin littafin sa Bidayatul Mujtahidi wa Nihayatul Muqtasidi. An gane ko? anan yayi bayanin cewa babu dalilin da ya hana mamu ba zai hada su ba, kamar yadda limami yake hadawa to haka shi ma mamu yakan hada su. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin kitabu Ahadithul Anbiya, littafin da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na labarun annabawa. Muna cikin babi na 27, babin da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na labarin Khadir alaihi salam tare da annabi Musa, amincin Allah ya tabbata a kansu, wanda malam ya zo mana da hadisai biyu a ƙarƙashin baban. Mun gama hadisi na farko duk da cewa a cikinsa kissar shi annabi Musa ne alaihi salam da Khadir, sai dai hadisi na biyu wanda muke ciki wato ya fi faɗaɗawa a kan wannan kissa, shi ne hadisin Amr ibn Dinar al-Madani, Allah ya ji kansa, yake faɗa akhbarani Sa'id ibn Jubair, Sa'id ɗan Jubair ya bani labari, annahu qala, shi yake faɗa, qultu li ibn Abbas, na faɗa ga Abdullahi ɗan Abbas Allah ya ƙara musu yadda, na ce masa inna nawfanil bakkaliya, lalle Nawf al-Bakkali yaz'umu anna Musa sahib al-Khadri laysa huwa Musa bani Isra'il, yana faɗa yana rayawa cewa wai Musa ma'abucin Khadir alayhi salam wanda suka dan samu kai kawo lokacin da ya abuce shi a wata tafiya, cewa wai ba Musa banu Isra'il bane, wani Musa ne na daban, shine yace inna ma huwa Musa akar, wani Musa ne na daban. Faqala, sai Abdullahi dan Abbas ya fada yace kazaba aduwullahi, yace makiyin Allah wato yayi ƙarya game da abin da ya faɗa, ma'ana abin da ya faɗa ba haka bane. Musa da ya abuci Khadir shine ainihin Musa na banu Isra'il, ba wani Musa bane can da ba, kamar yadda shi Nau wato yake rayawa. A lokacin nan Abdullahi dan Abbas yake faɗa, haddafana Ubayy ibn Ka'ab ani nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, Ubayy ibn Ka'ab ya ba mu labari shi ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karbo, anna Musa qama khatiban fi bani Isra'il, lalle annabi Musa alaihi salam wata rana ya tsaya yana mai khutba a cikin banu Isra'il. An gane ko? Idan aka ce khutba, karka fahimci cewa khutba ta ke banta da irin khutba ta Juma'a ko sallar Idi. In aka ce khutba shine ma'ana zawwa da wani zance wanda yake tsararre domin isar da sako ga jama'a. An gane ko? Ka tsaya a cikin jama'a kai musu wani bayani, wanda ita khutba tana da ladabba da dama, shine ma'anar khutba kenan. Wata rana ya tsaya a cikin banu Isra'il yana mai bayani, fasu'ila, sai aka yi masa tambaya, aka ce masa ayyun nasi a'lam, wai a cikin mutane a yau wane ne yafi kowa sani, waye fi kowa sani, tambayar da aka yi ma annabi Musa alaihi salam. Faqala, sai ya faɗa, sai ya ce ana, Musa ya ce ni nafi kowa sani. wannan ya fada ne a iyarin jayin zakansa domin annabin Allah ne. An gane ko? Annabin Allah ne, kuma duk annabawan Allah sai dai a nemi ilimi a gunsu, amma ba su ba su nema a gun wasu, saboda su ne suke da ilimi na musamman, domin sako ne daga Allah subhanahu wa ta'ala yake turowa zuwa gare su a matsayin jakadunsa domin su su isar ma da sauran jama'a. Shi yasa annabi Musa alaihi salam ya bada wannan amsa, wanda ya bada ta ne akan iyarin jayin zatansa, amma ba dan nuna wata isa da wani alfahari. Annabawan Allah subhanahu wa ta'ala matsayinsu ya wuce wannan, iya abinda suka zo da shi kaskanta kai, kamar yadda akan haka Allah ya halicce su ya ɗabi'antar da su. Ba yana faɗa ba ne don nuna jiji da kai da alfahari, a'a, ya faɗa ne ya ba da amsa a iya rijayen zatansa. Fa'atiballahu alaihi izlam ya rudda ilma ilaihi, kai tsaye Ubangiji mai girma da ɗaukaka su yi ma annabi Musa rarauka akan amsar da ya bada, domin bai mayar da ilimi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, domin abinda ya fi dacewa ya faɗa Allahu a'lam, Allah shi ne masani. An gane ku, shi ne masani, wane ne ya fi kowa sani a yanzu, saboda lamari ne wanda yake na gaibu, bai yiwuwa bawa ya zamanto ya yi ihada game da sanin komai, ba ma abin da yake waje ba, abin da yake cikin gidanka kadai ma baka isa ba ka zaka kewaye shi da sani. To shine anan Ubangiji ta'ala ya masa rarauka da bi mai da sani zuwa gare shi. Fa qala lahu, wato Ubangiji ta'ala sai ya faɗa ga annabi Musa ya ce bala, ya ce gaskiya ne, ko kuma ka ce kwarai, liya abdun bi majma'il baharaini huwa a'lamu minka. Ubangiji ta'ala ya ce ina da wani bawa nawa na musamman, wannan bawa nawa yana mahaɗar teku guda biyu. Shi ne za ka ji a cikin maganganu na malamai suna cewa shine wato kogin Paris da kogin Rome. Shi dai Ubangiji ta'ala ya yi bayani cewa bi majma'il baharaini, an gane ku, majma'ul baharaini, kamar yadda ya kissanta mana a can cikin suratul Kahf, kamar yadda kuma anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa a mahadar teku guda biyu. To amma bai bayyana ainihin waɗannan teku. Huwa a'lamu minka, wannan bawa nawa Ubangiji ta'ala ya ce ma annabi Musa ya fi ka sani. Kala, kai tsaye annabi Musa ya faɗa ya ce ai rabbi, ya Ubangiji na, ai adatun nidaci, an gane ku, daidai take da ya, kamar ka ce ya rabbi, ka ce ai rabbi, duk da cewa ita ai asali ana amfani da ita ga wanda yake kusa, kamar misali mutum yana kusa da kai sunansa Muhammad, sai ka ce ai Muhammad, maimakon ka ce ya Muhammad sai ka ce ai Muhammad, amma in yana dan nesa da kai sai ka ce ya Muhammad. To amma kowanne yana tsayawa matsayin kowanne daga ciki, domin Ubangiji ta'ala makusaci ne game da bayinsa. Wai za su alaka ibadi anni fa inni qaribun, shi ne ya ce ai rabbi wa man li bihi, ya Ubangiji na, ta yaya zan haɗu da wannan bawa nawa, bawa naka, wa man li bihi, menene ko wane ne zai zame mun sababin haɗuwa da shi, ta yaya zan haɗu da shi, wanda wannan yana nuna mana kwaɗayi game da neman ilimi. Duk lokacin da ka ji labarin wani malami wanda yana da sanin abin da kai baka san shi ba, to yi kokari ka je ka samu abin da ke gun shi ka hada da naka. Shine annabi Musa alaihi salam yace wa malli bihi, ya ubangiji na, yaya za a yi na hadu da shi wannan bawa naka domin na fa'idanci abin da ke gunsa. Wa rubbama qala Sufyan, so da yawa Sufyan ibn Uyayna Allah ya ji kansa yakan fada a cikin riwayarsa, ai rabbi wa kaifa li bihi, ya ubangiji na, yaya za a yi na hadu da wannan bawa naka maimakon wa man li bihi. So da yawa a riwayarsa yakan fada wa kaifa li bihi, ta yaya zan hadu da wannan bawa naka. Qala, sai ubangiji ta'ala yace da annabi Musa, ta'khuzu hutan fataja'aluhu fi miktali. Ubangiji ta'ala yace da annabi Musa, ka kama kifi, wannan kifi in ka kama ka sanya shi cikin kwando, shine ake kira wannan miktal, an gane ko, ka ce masa kwando ko ka ce angara, shi wannan el griyaji wadda ake saka kifi idan an kama, dan kwandon da ake sakawa. Ubangiji ta'ala ya ce ka kama kifi ka saka shi a cikin kwando, haithu ma faqattal huta fa huwa thamma, duk a inda kaga kare shi wannan kifi kaga babu shi, to ka tabbata wannan bawa nawa anan zaka same shi. Ngani ko, thamma ismul ishara ne lil ba'id, fa huwa thamma, yana can inda kare shi wannan kifi anan ne zaka same shi. Wa rubbama qala fa huwa thamma, so da yawa Sufyan yakan fada fa huwa thamma, an gane ko, kenan bilha a ƙarshen kenan wannan kalimar, amma ta fuskar ma'ana ba bambanci, ka ce thamma ko ka ce thamma. Wa akhadha hutan faja'alahu fi miktali, kai tsaye annabi Musa alaihi salam ya bi umarnin ubangijinsa ya kama kifi ya saka a cikin wannan kwando. Thumma qalaqa huwa wa fatahu yusha ibn nun, sannan sai ya kama hanya ya tafi shi da almajirinsa yusha ibn nun, hatta idza ataya sakra, lokacin da suka isa wato ga wani fandutsi, waba'a ru'usahuma, sai suka dora kawunansu suka jingina kawunansu akan wannan dutse, faraqada Musa, annabi Musa alaihi salam wato yayi bacci. Lokacin da annabi Musa alaihi salam yayi bacci, wa qaraba al-hutu fa kharaja fa saqata fil bahri, wannan kifi da yake cikin kwando wato sai ya ringa motsi, ya ringa fura, ya ringa tsalle, sai ya fito daga kwandon, fasaka da fil bahar, sai ya silala ya shiga cikin teku. Fattakaza sabilahu fil bahari saraba, wato kifi sai ya bi hanyarsa yana mai nutso wato a cikin teku, an gane ku, ya bi igiyar ruwa ya shiga cikin teku. Fa amsaka Allahu ani al-huti jiryatal ma'i, ubangiji ta'ala da kudirarsa sai ya kame gudanar ruwa gabarin wannan kifi, ruwa sai ya sandare sai ya tsaya. Fasara mithla taqi, sai ya zamanto kwatancin kamar misali wata taga, shi kifin gashi wurin duk inda ya inda kifin yake Allah ya tsaye da gudu ruwa, gashi a tsaye kifin a ciki kawai, an tsaye da daidai wurin, sai anan yake wuliliya amma ruwa baya gudu baya gaba. Faqala, shi marwayicin sai yake fada haka ba mislu qadi, sai yake kwatantawa, yake kwatanta musu misali, yake kwatanta yace kamar wata misalin wata taga. فانطلقا يمشيان بقية ليلتهما ويومهما. موسى عليه السلام da almajiransa sai suka tafi, suna dai tafiya sauran daren su da yinin su, gani ko suka ci gaba da tafiya. Bayan kenan sun tashi daga gunda suka yada zango suka dan huta gun wannan fandutsi. Lokacin da suka falka su ba su san kifi ya riga ya silali, amma hikima ta Ubangiji subhanahu wata'ala si ya rike gudu ruwa. Inda za a bar ruwa ya gudu to kifi tafiyar shi zai. Annabi Musa in ma ya dawo baya ta ina zai gane cewa ina ne. To hikima ta Ubangiji si ya rike ma kifin gudanar teku ya tsaya a inda ya silale, yana dirawa yana silalawa cikin teku, sai Allah ya tsere ruwa. To shine sai da suka yi tafiya ta sauran daren su har da yini. Kenan wannan ya nuna mana baccin da suka yi irin rurrumi ne da matafiyi yakan yada zango a cikin dare ya dan huta, da suka dan tashi sauran daren suka yi tafiya, kuma sai da suka yi yinin nawa shagari sai da suka yi tafiyar yini. An kai lokacin da kenan rana ta yi, an gane ko, bayan sun yi tafiyar sauran dare an wayi gari, sai da aka kai lokacin da rana ma ta ɗaukaka kenan. Kamar yadda anan ya faɗa, hatta idza kana minal ghadi, yayin da ya kasance wa shagari, ala lifatahu, annabi Musa sai ya faɗa ga almajirinsa ya ce atina gada ana, ba mi abincinmu. Idan aka ce algada shine abincin rana, an gane ko, abincin rana, kaga kenan sun yi tafiyar sauran dare an wayi gari suka ringa tafiya har sai da aka kai lokacin rana ta yi kenan, lokacin cin abinci. Shine ya ce atina gada ana, ba mi abincinmu. Laqad laqina min safarina hadha nasaba, tabbas mun hadu da wato wahala a cikin wannan bulaguro namu, ma'ana mun hadu da wahala, ma'ana mun gaji. An-nasab ita ce gajiya, kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake faɗa la yamassuhum fiha nasabun wama hum minha bi mukraji, da faɗar sa zalika bi annahum la yusibuhum ghama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillahi. To shine anan yace laqad laqina min safarina hadha nasaba, tabbas mun hadu da wahala, ma'ana mun hadu da gajiya a cikin wannan tafiya ta mu. Maza Allah sallallahu alaihi wasallama yace walam yajid Musa nasaba hatta jawaza haythu amarahu Allah, annabi Musa bai ji wata gajiya sai da ya ketare gunda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi. Duk tafiyar da aka yi annabi Musa bai ce ya gaji ba, bai ce ba gajiya ta cin masa, sai da ya ketare iya inda Allah ya umarce shi. Domin Allah ya ce masa inda ka ga wannan kifi ya bace, to ka tabbata a nan wannan bawa nawa yake nan za ka hadu da shi. Shi ko tun lokacin da suka yada zango a gun wannan fandutsi, anan kifin ya silale, kenan anan ne za su hadu da wannan. To amma sun yi tafiyar sauran dare an wayi gari, sun yi tafiyar rabin yini. To shi yasa ka'ida malamai suka ce duk abin da ka ji akwai wahala a cikinsa, inda za ka bincika to za ka gane cewa ya yi hannun riga da abin da Allah ya shar'anta. In dai abin da Allah ya shar'anta ma bayinsa ne na ibada, to didi iyawar mu ne. Shi ya faɗa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kuma shi wannan addini akan sauki Allah ya gina shi. Kamar yadda ya faɗa wa ma ja'ala alaikum fid-dini min haraj, shi ya faɗa yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kuma shi ya faɗa wato manzala sallallahu alaihi wasallama ya faɗa bu'istu bil hanifiyyati samha, an turo ne da addini wanda yake mai sauki, shine musulunci. To matukar bawa zai tsaya iya inda Allah ya tsayar da shi, to ba yadda za a yi ya ji wata gajiya da wata wahala ya ji abu ya zame masa shakaki. Sai dai tabi'ar dan adam wani lokaci yakan dan samu gajiya amma ba gajiyar da zata damar da shi ba. To shine annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace walam yajid Musa nasaba, Musa bai ji wahala da gajiya hatta jawaza haisu amarahullah, sai da ya ketare iya gunda Allah ya umarce shi. Fa qala lahu fatahu almajirin sayusha, sai yace da shi ara'aita idza awaina ila sakra, yace malam ba ni labari yayin da muka taro jiki zuwa wannan fandutsi inda muka yada zango muka dan huta muka yi bacci. Fa inni nasitul huta, yace lalle ni na manta kifin a can, amma wama ansani hu illa shaytanu an azkura, ba komai ya mantar da ni tunawa da wannan kifi in ban da shaytani. Wannan kenan kamar yadda bayani ya gabata a bisa fuska ta ladabi ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah shine mahaliccin alkhairi da sharri, sai dai ba a danganta masa sharri saboda yin ladabi gare shi. An gane ko? Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da mu haka a addu'arsa da yake yi a sallolinsa na dare, yakan ce wal khairu kulluhu biyadaika wa sharru laysa ilayka, alkhairi gaba dayansa ya ubangiji na a hannunka yake, sharri ba a danganta maka ta fuskar ladabi, amma shine mahaliccin alkhairi da sharri. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan imani bil qada'i wal qadar, yace wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. Shi yasa anan yace wa ma ansanihu, ba kowa bai mantar da ni an azkura da zan tuna wannan kifi illa shaytan, in banda shaytani shi ya mantar da ni. Wattakaza sabilahu fil bahri ajaba, annabi Musa alaihi salam ya rike hanyar sa a cikin teku ajaban, yana mai mamaki. Shine yace fa kana lilhuti saraban wa lahuma ajaban, shi kifi tuntuni ya riki kula, ma'ana ya sulala cikin teku, amma shi Musa alaihi salam da almajiransa su kuma mamaki suke, yaya akai wannan kifi ya sulale daga cikin wannan kwando ya fita. Qala lahu Musa, annabi Musa alaihi salam sai ya faɗa ga almajiransa yace zalika ma kunna nabiyyi, ai wannan shine daman abinda muke nema, ubangiji na ya faɗa mun cewa inda na ga na rashi wannan kifi to anan zan haɗu da wannan bawa na shi. Fartadda ala atharihima qasasa, wato sai suka dawo akan sawunsu. Qasasa ma'ana suna masu bibiyar sawunsu, kenan suna masu neman labari. An gane ko? Min qassa ya qussu, shine ma'ana ka dududdigin abu domin ka san yaya yake ciki, kamar yadda can ubangiji ta'ala yake faɗa kissa ga wannan hikaya ga fadar mahaifiyar annabi Musa ga ƴan uwar annabi Musa, wa qalat li uktihi qussihi, ma'ana bi bayan sa bi sawun shi ki ga menene yake wa kana. Shine yace fartadda ala atharihima qasasa, ay raja'a ya qussani atharahuma, suka dawo suna masu bibiyar wato sawunsu. Hattan tahaya ila sakra, har suka tukake zuwa ga wannan fandutsi inda suka yada zango suka dan yi bacci. Fa idza rajulun musajja bi thawbi, sai suka tarar da wani mutum ya lulluba da wani mayafi ya rufe jikinsa gaba daya. Fa idza rajulun musajja, sai ga maka wani mutum ya rufe bi saubin da wani mayafi ya rufe jikinsa. Fa sallama Musa, annabi Musa alaihi salam yayi masa sallama, faradda alaihi, ya mayar masa da sallama. Fa qala, sai yace wa anna bi ardika salam, wa anna bi ardika salam, wayaya aminci yake a kasarka, bayan ya maida masa sallama. Qala, sai yace masa ana Musa, yace masa ni ne Musa dan Imran, ta'ala sai ya ce Musa bani Isra'il, Musan banu Isra'il, ala sai ya ce na'am, ya ce kwarai. Haga huwa mahallu shahid, da Abdullahi dan Abbas ya kuro wannan hadisi da aka ce masa ai Nawf al-Bakkali yana raye cewa Musan da ya hadu da Khadir ai wani Musa ne na daban, ba Musan banu Isra'ila bane. To shi yasa anan shi Khadir da ya tambaye shi yace masa, da yace masa ni ne Musa, wanda wannan yana nuna mana ladabi daga cikin ladabba na ziyara. In ka zo gun mutum bayan ka yi sallama, an karɓi sallama, to ka gabatar da kanka, an gane ko? Inda ka san an jahilce ka ba a san ka ba, sai ka ce ni ne wani, kamar yadda ya faɗa masa, ya ce masa ana Musa, ya ce ni ne Musa. Duk da cewa a nan shi annabi Musa bai yi bayani wanda yake cikakke wanda za a san ainihinsa, ai Musa da yawa ne. To shi yasa a nan shi sai ya tambaye shi ya ce masa Musa banu Isra'il, bani Isra'il, Musan banu Isra'il. Annabi Musa ya ce masa kwarai. Qala sai ya ce ataituka li tu'allimani mimma ullimta rushida, takanas na zo maka ne dan ka sanar da ni shiriya daga cikin abin da aka sanar da kai, wanda wannan yana nuna mana fiyayyen ilimi, ilimin da yafi kowane ilimi tsada, ilimin da zai shiryar da kai zuwa tafarkin Allah, shine Al-Qur'ani da Sunna. Shine ilimin da takanas duk inda kake komin nisan gu, to ka tashi ka je ka neme shi, kamar yadda magabatan kwarai suka ringa yawo suka basu duniya akan neman ilimi. To amma saboda wato kasala da kiyuya da ragwantarwa da shaidani yake yi ma bayinsa, zaka ga cewa nan da nan fa ƴan mintuna ne zaka je ka zauna ka saurara, amma sai kaga abu yayi wahala. Hadisi ɗaya tak sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bulaguran wata domin ya je ya ji. Kaga yadda magabata suka yawo ta duniya domin kokarin neman ilimi yadda za su ma musulunci hidima. To shine anan annabi Musa alaihi salam yace na zo maka ne takanas li tu'allimani mimma ullimta rushida, dan ka sanar da ni shiriya daga cikin abin da aka sanar da kai. Ala sai ya faɗa sai ya ce ya Musa, ya ce ya kai Musa, inni ala ilmin min ilmillahi allamanihi Allahu la ta'lamuhu wa anta ala ilmin min ilmillahi allamakahu Allahu la a'lamuhu. Ya ce ya kai Musa, ka san da cewa ni ina kan wani ilimi daga cikin ilimin da ilimin Allah wanda ya sanar da ni, wanda kai baka san shi ba, kuma kai ma kana kan wani ilimi daga cikin ilimin Allah wanda Allah ya sanar da kai, ni ban san shi ba. Kenan kaga anan tun farko ya nuna masa tafiyar shi da shi fa ba za ta yi ba, saboda sun kishiyanci juna. Shi yana da ilimi nashi na daban da Allah ya sanar da shi, shi ma Musa yana da nashi na daban wanda Allah ya sanar da shi, wanda kuma kowa bai san na kowa ba. Kenan anan za a dan samu ja'ija. To akan wannan gaba ne suke fakewa cewa wai ai akwai wani ilimi wanda ake kiran shi wai ilmul baɗin, wayayyen ilimi wanda wai nake kwantattun bayi ne ku gama gari ba ku san shi ba, an gane ko? Ta hanyar wannan wahayi da shaidani ya yi musu, suke cin karansu ba babbaka. Shi yasa za ka ji wanda ya tumbatsa daga cikinsu yana faɗa, yana cewa wai ku iliminku kuna karɓar shi ne daga matacci, shi ma daga wani matacci, shi ma daga wani matacci, wai mu iliminmu kai tsaye daga Allah muke karɓar shi. Shi ne suke ce masa wai ilmun ladun ne, wai kai tsaye tsakaninsu da Ubangiji suke karɓar wannan ilimi. wai ku ilminku shine haddathani fulan qala haddathani fulan qala haddathani fulan matacci ne ya ba wani matacci labari wai suna nihi hadisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wai ilimi ne daga wannan matacci shi ma daga wannan matacci wai suna su ilimin su wai daga Allah suke karba kai tsaye kuna karba dai daga shaytani karba daga Allah subhanahu wa ta'ala kai tsaye wannan abu ne wanda yake banta da wasu daga cikin manzanni ba kowa ba a cikin manzannin ma da Allah ya gana da su ba tare da wasida ta mala'ika annabi Musa alaihi salam da annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam daren da aka tafi saman bakwai da shi amma duk sauran annabawa duk abinda suke karba daga gun Allah ta tsanin mala'ika Jibrilu alaihi salam shi yake isar musu da wahayi mu ko bayi sauran mu'minai tsanin mu tsakanin mu da ubangijin mu sune manzannin da ya turo mana ba yadda za a yi ka san wani abu wanda yake na ilimin da zai kusantar da kai da ubangijinka ya nisanta ka gaban rumuta sai ta hanyar manzanni sune tsani tsakanin mu da ubangiji dole ne duk wanda ya ruguza wannan tsani to ya ruguza imaninsa an gane ku duk wanda yace zai bauta ma Allah ba ta hanyar manzanni ba to ba ibada ba yake ba ibada ba yake takanas Allah ya tankade ya rauraye ya zafi wannan manzo ya turo mana shi domin ya karantar da mu mu san wane ne ubangijin mu mu san menene haƙƙin sa mu san yadda zamu bauta masa dole ne koyan ibada sai ta hanyar manzanni amma maganar cewa wai kai tsaye daga ubangijinsu suke karba shine suke kiran shi wai hakika wani ilimin su na hakika wanda wai ku ba ku san shi ba to zaka ga galibi su sufiya akan wannan suke shine ai shi yasa in aka kai aka kawo kamar yadda bayani ya gabata har yau duk wani sufi bai yarda ba da cewa Kadir annabin Allah ne a agun shi kawai waliyi ne dan ya nuna maka wai waliyansu sun fi annabawan Allah wai gaya annabi Musa annabin Allah ne daga cikin ulul azmi amma ya zo gun waliya ne mu karatu shi kwa a cikin martabar da Allah yake yi ma bayi annabta da manzanci sune kokuwa babu wata daraja da Allah yake kai bawa a cikin bayinsa sama da annabta da manzanci to shine anan yace masa kai kana kan wani ilimi daga cikin ilimin Allah da ya sanar da kai wanda wato yace ni ina kan wani ilimi daga cikin ilimin Allah da ya sanar da ni wanda kai baka san shi ba kuma kai ma kana kan wani ilimi daga cikin ilimin Allah da ya sanar da kai wanda ni ban san shi ba qala sai annabi Musa yace masa hal attabi'uka shin ko zaka iya bani damar nabika domin na fa'idanci abin da ke gunka qala sai Khadir alaihi salam yace masa innaka lan tastati'a ma iya sabra lalle kai Musa ba za ka iya jurewa tare da ni ba yadda za a yi ka iya jure tafiya tare da ni wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi kubra ta yaya za ka iya daukan hakuri ka jure akan abin da baka kewaye da saninsa ba shi yasa ai larabawa suke cewa almar'u aduwwu ma jahila shi dabi'ar mutum asali yana kiyayya yana jayayya da abin da ya jahilta to ta yaya za ka iya jimrewa akan abin da baka kewaye da saninsa ba an gane ko ila qaulihi imra har izuwa fadarsa kenan da yace wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi kubra qala satajiduni insha Allah sabiran wala a'asilaka amra qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an shay'in hatta uhdisa laka minhu dhikra fanqalaqa hatta idha rakiba fi safinati kharaqaha qala akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta shay'an imra to anan da yace masa ta yaya zaka iya jurewa akan abin da baka kewaye da saninsa ba annabi Musa yace masa satajiduni insha Allah sabiran yace in Allah ya so tabbas zaka same ni ina mai jurewa wala a'si laka amra, yace bazan saba umarninka ba. Duk abinda kace in yi ko in bari, yace to bazan saba umarninka ba. Wala a'si laka amra. Sai yace masa to fa initta ba'atani, in har ka bi ni fala tas'alni an shay'in minhu. An gane ko, karka tambaye ni dangane da wani abu. Hatta uhdisa laka minhu zikira, sai na baka labari. Duk abinda ka gani ka ja bakinka ka kyale, karka tambaya sai na baka labari. An gane ko, fa inittaba'tani fala tas'alni an shay'in hatta uhdisa laka minhu zikira. Shine sai yace fanqalaka, sai suka tafi. Hatta idza rakiba fi safinati, har aka kai lokacin da suka hau wani kwalakwalo, shine jirgin ruwa. Qaraqaha, annabi Musa sai ya sare wannan jirgin, ya sare allalai, ya keta jirgin. Wannan shi Khadir kai. Qaraqaha, sai ya sare wannan jirgi, ya dauki gatari, ya faskara wannan jirgi, ya hudda wani allo daga cikin allanansa. Annabi Musa ya ce masa, akaraqata hadi tughriqa ahla, yanzu ka sare wannan jirgin ka keta shi don ka dirmi yadda wanda suke kansa. Yace laqad ji'ita shay'an imra, tabbas ka zo da wani al'amari wanda yake mumuna abinki. To shine anan yace ila qaulihi imra, to shine nan yace fanqalaqa, manzon Allah yace sai suka tafi. Yamshiyani ala sahilil bahri, suna tafiya a gabar teku. Famarrat bihima safinatun, wani jirgin ruwa sai ya wuce da su. Kallamuhum, an yi hamiluhum, suka ma masu jirgin maganar cewa su tsaya su dauke su. Suka tsaya. Fa'arafu al-Khadira, su waɗannan masu kwale-kwale sai suka gane cewa ashe Khadir ne, tunda su sun san shi. Fa'arafu al-Khadira, da suka sani Khadir ne. Fahamaluhu bighairi nawali, sai suka dauke shi suka dora shi akan jirgin, suka bashi damar ya hau ba tare da biyan wani lada ba. Shi kanshi a Musa alaihi salam da almajirin shi sun ci alhurma, su ma ba a karbi komai a gunsu, kamar yadda zai zo a gaba. Ba shi kadai suka dauka ba tare da lada, hatta da shi Musa da Khadir. Shine yace fahamaluhu, suka dauke su kenan a takaice, bi gairi nawalin, ba tare da wani lada ba, ba tare da biyan wani lada ba kenan. Falan ma rakiba fi safinati, lokacin da suka hau wannan jirgin ruwa, ja'a usfuru, sai wani dan tsuntsu ya zo. Idan aka ce usfuru, shine karamin tsuntsu, irin wannan tsuntsu da muke ce masa, wanda ake ce mata albewar Allah. Shine yace fa ja'a usfuru, sai wani tsuntsu ya zo. Fa waqa'a ala harfi safina, ya sauka wato a gefin wannan jirgin ruwa. An gane ku, can gefin jirgin ya hau tsinin wutsiyar jirgin, shi tsuntsun. Fa naqara fil bahri naqaratan aw naqratayn, wato ya kurbi ruwa sau daya ko sau biyu, haka ya tsaukaci ruwa shi wannan tsuntsu. Qala lahu al-Khadir, sai Khadir yake fada ga annabi Musa, yace ya Musa, kai Musa, ma naqasa ilmi wa ilmuka min ilmi Allahi illa mithla ma naqasa hadha al-usfur bi min qarihi min al-bahri, ka san da cewa ilmi na gaba dayan sa da ilmin ka. An gane ko, bi tawaye ba daga cikin ilmin Allah, wannan ilmi da Allah ya bani, da kai ilmin da Allah ya baka, gabaɗe bai tauye komai daga cikin ilimin Allah. Faci kwatancin abinda wannan tsuntsu da wannan bakin nashi, abinda ya tauye daga wannan teku, wannan tsotsar ruwa da ya sau ɗaya ko sau biyu, to abinda ya raga, abinda ya tauye game da wannan teku, shine iya abinda ya ragu daga cikin ilimin Allah. Duk wannan ilimi da Allah ya bani da ilimin da Allah ya baka, in an danganta shi ga ilimin Allah, to tamkar wannan abin da tsuntsun nan ya tsotsa ne daga cikin wannan teku, menene ya rabu? Shi yasa Allah ya faɗa wa ma utitu minal ilmi illa qalila, abinda aka baku na ilimi bai zaman tuba face dan kadan ne. To amma ka ga fa annabi Musa alaihi salam, a iya sanin shi ba wani mai ilimi sama da shi a wannan lokaci. kuma ga ilimin da Allah ya bashi. Allah ya bashi ilimi, kuma shi ma ga ya Khidir alaihi salam, wanda Allah ya ce ina da wani bawa nawa wanda ya fi ka ilimi. To amma yake nuna masa cewa da ilimin nashi da shi nashi, in an danganta ga ilimin Allah, abin da ya rabu tamkar abin da wannan tsuntsu ne ya tsotsa daga wannan teku. A lokacin nan idza akhadha al-fa'sa, Khidir alaihi salam sai ya dauka tari, fa naza'a lawhan, sai ya sare wani allo daga cikin allunan jirgin. An gane ko? Ya sare wani allo daga cikin allunan jirgin. Idan aka ce allo kenan abu wanda yake mai fadi, daman shi ai in za a kera jirgi ba haka bane ba ake, a alluna ne ake zawwa, ake hadawa da kusoshi, kamar yadda dai katako ake yankawa a seta a seta, sannan a zo a hada da kusoshi ana bugawa, kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake fada game da jirgin Annabi Nuhu alaihi salam. Shine Ubangiji ta'ala ya ce wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur, mu ne muka dauki Nuhu alaihi salam akan wani jirgi ma'abucin alluna, wa dusur wato da kusoshi, wanda aka buga a jikin alluna. To shine anan ya fada idza akhadha alfa'sa, wato sai ya dauki wani gatari, fa naza alawhan, sai ya sare wani allo daga jikin allunan jirgin. Fala sai yake fada, wato yake cewa falam yafja Musa illa wa qad qala alawhan bil qaddu, wato Annabi Musa bai ankara ba, kawai kai tsaye sai ya ga ai tintini Khidir alaihi salam ya sare, wato wannan ya sare allan wannan allo daga cikin allunan wannan jirgi, bil qaddum, wato da wani dan gatari, irin gatarin da ake kiran shi wato kurada, wanda ake sare kashi shine ake kira qaddum, wanda karmu manta ya gabata Annabi Ibrahim alaihi salam ya yi ma kansa sallatu alhadi yana da shekara 80, waqtatana bil qaddum, qaddum shine ba ana kura da dan karamin gatari irin wanda ake sare kashi, to da irin shi ne ya sare allo daga cikin allunan jirgin. Fa qala lahu Musa, Annabi Musa sai yace masa ma sana'ata, yace kai malami ne ne kai wannan, qaumun hamaluna bi ghairi nawli, qaumun hamaluna bi ghairi nawlin amatta ila safini safinatihim fa kharaqata hali tughriqa ahlaha, yace yanzu mutanen da suka dauke mu a cikin jirgin su bi ghairi nawlin ba tare da mun ba su wani lada, amatta ila safinihim safinatihim, kawai dan ganganci ka nufaci jirgin su, fa kharaqata ha, ka keta jirgin le tugurika ahlaha, dan ka halakar da jama'ar da suke kan, laqad ji'ta shay'an imra, tabbas ka zo da wani abu wanda yake mummuna abinki. Ala sai Khidir ya fada ga Annabi Musa ya ce alam aqullaka innaka lan tastati'a ma'iya saura, daman ban fada maka cewa kai baka iya jurewa tafiya tare da ni? Ala sai Annabi Musa ya ce la tu'akhizni bima nasitu, karka kama ni da laifi game da abin da na manta. Wannan mantuwa ce ne, daman kamun sharadi a farko. Mantuwa ko ai dabi'ar mu ce ta ƴaƴan Adam. An gane ko Allah shi kadai ne baya mantuwa. Ilmu ha inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wala yansa. Shine yace la tu'akhizni, kada ka kama ni da laifi bima nasitu game da abin da na manta. Wala turhiqni min amri usra, kar ku ka kusatar da ni da wani kunci game da lamari na, ma'ana kar ka tsananta min. Mantuwa ce nayi wannan. Fa kanatil ula min Musa nisyana, wannan abu na farko game da Annabi Musa ya yi shi ne akan mantuwa. Falamma kharaja min al-bahri, lokacin da suka fita daga wannan teku, marrubi gulamin yal'abu ma'as sibyani, sai suka wuce da wani yaro karami yana wargi tare da wasu kankanan yara. fa akaza al-khadiru bi ra'sihi, khadir alayhi salam sai ya kama kan yara, fa qala abu bi yadihi hakaza, ya mulke kan ya murdi. Yaro ne karami yana wasa tare da yara, kawai sai ya kama kan ya murdi ya cire ka. Wa auma as-sufyanu bi adrafi asabihi ka annahu yaqdifu shay'an, Sufyan ibn Uyayna da yatsotsin shi ya ringa nuna ma almajirinsa, ya ringa nuna ma yake ka annahu yaqdifu shay'an, kamar yana ciro wani abu haka ya muzge ka. Qala lahu Musa, annabi Musa sai ya ce masa, aqatanta nafsan zakiyatan bighairi nafs, yace mallan yanzu ka kashe rai tsarkakakka ba tare da ta kashe wata rai ba, kenan kaga rai in ta kashe cewa ita rai akan kashe ta ne a sababin ta kashe wata rai, haka Allah ya shar'anta a shari'ar annabawan da suka gabata ma, kamar yadda Allah ya faɗa abu ne tabbatacce a cikin at-taura, wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafs. To shi yasa anan annabi Musa ya ce masa, yanzu ka kashe wata rai tsarkakakka, yaro ne fa karami wanda ma alƙalami bai hau kansa ba, ba tare da ya kashe wata rai. Laqad ji'ita shay'an nukura, tabbas ka zo da wani abu wanda yake mummuna, abin ki abin kyama. Idan aka ce nukur abin ki daidai yake da munkar, amma in aka ce nukur abin da ya kai matuka a wajen ki da kyama. Bala sai ya faɗa sai ya ce, alam aqullaka innaka lan tastati'a ma'iya sawra, shin daman ban faɗa maka ba cewa kai baka iya jurewa tafiya tare da ni? Qala sai annabi Musa ya ce masa, in sa'altuka an shay'in ba'daha, in har na koma tambayar ka game da wani abu da ka aikata bayan wannan tambaya da na maka, to fala tusahibni, na ma sharadin karka abuce ni daga nan ma mu rabu. Annabi Musa ya masa alƙawari, nan gaba in dai har na sake maka wata tambaya, an gane ku, to karka abuce ni, karka bari in bi ka daga nan ma mu rabu. Fala tusahibni, bade badaka ta milla dunni uzra, tabbas ka kai matukar karbar hamzari game da ni. Fanbalaka, a lokacin nan suka tafi, hatta idza ataya ahla qaryati nistaqa ma ahlaha, har aka kai lokacin da wato suka isa wata alqarya daga cikin alqaryu, istaqa ma ahlaha, sai suka nemi cewa mutanen alqaryar su taimaka musu su ba su abinci, baki ne su ba su masauki su dan ba su abincin da za su ci. Fa abau an yubayyi fuhuma, su masu wannan alƙarya suka ki karɓar bakuncinsu, suka ki ba su masauki, suka ki ba su abinci. Shi ne malamai a cikin tafsiri suke cewa su ne mutanen Antakiya. Fa wajada fi hajidaran, wato sai suka samu wata katanga duguwa, yuridu an yanqadda ma'ilan, wato wannan katanga tana nihin rugujewa, ma'ana ta karkato tana nihin faduwa. Aw ma'a biyadihi hakaza, sai yayi nuni da hannunsa cewa haka, ma'ana ta karkato tana nihin faduwa. Wa ashara Sufyanu ka annahu yamsahu shay'an ila faw, wato Sufyan sai yake nuni kamar yana shafa wani abu zuwa sama, kenan ya ringa famar daidaita katangar shi Khadir alaihi salam, kamar yadda ya samu riwayar wannan hadisi. Yace falam asma Sufyana yadhkuru ma'ilan, wato shi Amr, an gane wannan shi wannan Ali ibn Abdullah ibn al-Madini yake fada, yace falam asma Sufyana, ban ji ba Sufyanu yadhkuru ma'ilan illa marra, yana fadar cewa yuridu an yanqadda ma'ilan, yace sun sode ta duk karantar da ni hadisin nan da yayi ba sau ɗaya ba sau biyu ba, amma bai taba ce mun ma'ilan, bayan ya ce yuridu an yanqadda bai ce ma'ilan illa marratan, sai sau ɗaya ta kaji ya faɗi wannan kalima. Qala sai ya faɗa, wannan yana nuna mana yadda magabata malaman hadisi suke tantance riwaya, in kalima ɗaya malam ya canza to sai kaji ya faɗa, sai kaji marwayaci ya faɗa. Qaumun ataynahum, annabi Musa yace masa, yace wannan fa jama'a ne mun zo gun su fa lam yudi imuna mun nema su ba mu abinci ba su ba mu ba walam yubayyifuna kuma ba su ba mu masauki ba an gane ko ba su karbu bakuncin mu ba amatta ilaha idi yanzu kawai ka nufaci katangar su dan kaga za ta fadi ka zo ka miƙe ta ka daidaita ta yace laushi talatta kasta alaihi ajira shawara nake baka inda ka so ai ya kamata a ce ka karbi lada su biya mu ladan wannan aiki da kai qala a lokacin nan khadir alaihi salam sai yace masa hada firaqu baini wa baini wannan shine rabuwa tsakani na da kai tunda ai da man ka fada fa yake cewa in sa'altuka an shay'in ba'da ha fala tu sahibini in har na koma tambayar ka game da wani abu bayan wannan to karka bari in bi ka to shi yasa anan yace masa hadha firaqu baini wa bainik wannan shine rabuwa ta da kai sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati alaihi sabra da sannan zan baka labari game da fassarar duk abinda wato baka iya jurewa akan su duk abin da ka kasa jurewa akan shi kai mun tambaya to zan baka labari kafin mu rabu ala nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na fada wadidina anna Musa kana sabara manzon Allah yace mun so ina ma a ce annabi Musa wato ya dau hakuri ya jimre fa qassallahu alaina min khabarihima wato Allah ya karantar da wannan Allah sai ya karantar da mu game da labarin su ma'ana ina ma a ce shi annabi Musa ya jure amma annabi Musa sai ya kasa hakuri ubangiji ta'ala sai ya kissanta mana duka abinda ya gudana qala sufyan sufyan yana fada qala annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fada yarhamullahu Musa Allah ya ji kan annabi Musa law kana sabara yaqussu alaina min amrihima da a ce ya dau hakuri ya jimri ma'ana ina ma a ce ya dau hakuri ya jimri domin ya kissanta mana wato lamarin su abin da ya gudana tsakanin su to dukkan dai abin da ya gudana Allah ya kissanta mana kamar yadda shi Khadir alaihi salam ya ringa masa bayani ɗaya bayan ɗaya shine yace wa qara abunu abbas Abdullahi dan Abbas ya fada amama hum malikun ya akuzu kullu safinatin salihatin ghasba wato gaba gare su akwai wani sarki yana kama dukkan wani jirgi na ruwa wanda yake kikkiawa yakan kama shi akan matsayin kwace ya karbe dan zalunci an gane ku shine kamar yadda ya fada amma safinatu fakanat li masakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kullu safinatin ghasba to shine Abdullahi dan Abbas shi yakan karanta cewa amamahum maimakon wara'ahum daman ita wara tana daga cikin zawatul abdad tana daukan ma'anar baya kuma tana daukan ma'anar gaba kamar yadda ya fada wallahu min wara'ihim muhit shine yace amamahum malikun gaba gare su akwai wani sarki ya akuzu kullu safinatin salihati yana kama dukkan wani jirgi kikkiawa gasban wato dan kwace wa ammal gulamu sanadi shi wannan yaro fa kana kafiran wa kana abawahu mu'minaini ya kasance kafiri ne mahaifansa mu'minai ne an gane ko kamar yadda Allah ya faɗa wa ammal gulamu fa kana abawahu mu'minaini fa khashina an yurhikahuma duguyanan wa kufra thumma qala li sufyan sufyan sai yake faɗa yace sami'tuhu minhu marrataini sau biyu naji daga gunsa wa hafiztuhu minhu kuma na kiyaye na haddace daga gunsa qila li sufyan sai aka faɗa ga sufyan hafiztahu qabla an tasma'ahu min amri wai ka haddace ne kafin ka ji wannan hadisi daga amr au tahaffaztahu min insani ko kuma daga gun wani mutum ne na daban wato wani malami na daban ka haddace wannan gin qala sai yace a mimman atahaffazuhu daga gun wanda nike haddacewa shi malami na daga gun shi na ji wannan kenan abinda shi Abdullahi dan Abbas yake karanta ita wannan aya sai yace warawahu ahadun an amri an amrin gairi, yace wani ma ba ni ba. Haka ya rawaito daga Amr, yace sami'tuhu minhu marrataini aw thalathan wa hafiztuhu minhu, daga gunsa naji sau biyu ko sau uku kuma na kiyaye ita wannan riwaya daga gunsa, ba mantawa bane kuma ba kuskure bane ba. To shine dai a takaice can cikin suratul Kahf Allah ya kissanta mana wannan kissa har aka zo wa ammal jidaru fa kana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumu wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri yace zalika ta'wilu ma lam tasti alayhi sabra. Kaga anan da yace wa ma fa'altuhu an amri, ban aikata ba wannan abubuwa dan radin kaina, a'a. Kaga wannan dalili ne wanda yake tabbatar da annabta ta Khidr alaihi salam daga cikin dalilan da malamai suka kawo kamar yadda bayani ya gabata, saboda abu ne yake aikatawa da wahayi daga Allah subhanahu wa ta'ala. Wahayi ko ba kowa Allah yake ma illa manzanni, an gane ko? Manzanni su ne Allah yake yi ma wahayi. Akwai wahayi wanda yake na ilhama, akwai wahayi wanda yake kuma na mala'ika da Allah yake turowa. To wannan su manzanni akan yi musu wahayi na ganarwa, kuma akan yi musu wahayi wanda ake turo mala'ika. Amma duk wani wanda yake kamar yadda ita annabi Musa ilhama ce Allah ya mata, wa auhayna ila ummi Musa, wannan canda cikin suratul Qasas Ubangiji ta'ala yayi wahayi ga annabi, wannan mahaifiyar annabi Musa, cewa wannan dana ta sassaka, ta sa a sassaka mata sanduki, ta sa in ta sa shi kuma ta je ta jefa shi cikin teku. Wannan wahayi ne wanda yake na ilhama, kamar yadda kuma kudin zuma ne Allah ya faɗa wa auhar rabbuka ilan nahli an ittakhizi min al-jibali buyuta. Sana hadisi na karshe a baban hadisin Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda yake faɗa, innama sumiyal khadiru, shi Khidr an ambace shi da wannan suna, an ce masa Khidr li annahu jalasa ala farwatin bayda, domin ya zauna akan wata farar fata jimammiya, fa iza hiya tahtazzu min khalfihi Khidra, sai ga maka wato ta bayan sa tana jigiza, wato ta koma tsanwa. Shine sababin da ake ce masa al-Khidr kenan, farar fata ce haka kamar agalami na fata jimammiya, ya zauna kanta sai ga maka tana motsi bayan sa, sai ga ya ta koma tsanwa, shi yasa aka ambace shi da wannan suna ake ce masa Khidr. Qala al-Hamawi, qala Muhammad ibn Yusuf ibn Madar al-Firabri, haddathana Ali ibn Kashram an Sufyan biqulihi, ma'ana da dangane da riwaya wadda take mai tsawo kenan akan shi wannan hadisi na karshe sama da wannan kenan riwaya da malam yazo da ita. A takaice dai kamar yadda bayani ya gabata dai, annabin Allah ne kuma a mace yake ba a raye ba yake, kamar yadda su suke da'awar cewa wali ne daga cikin waliyai, kuma a raye yake bai mutu ba, wai ba zai mutu ba sai an yi busa kahu ta farko. To dalilai sun tabbatar da cewa annabin Allah ne kuma a mace yake ba a raye ba a raye ba yake. Nan insha Allah ta'ala za mu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.